اسم رب البرية بحب نبي الأول. نانا فاطمة ألوية، نانا فاطمة مردية، نانا فاطمة توادية يا هورا كل إنسية. Nana Fatima da karanci mai hakuri mai kyautai ya tsatsan girma da mutunci. Nana Fatima abinda kuka yi shine muke tabbatanci, muke tabbatanci tsatsan girma da mutunci. Sallar haske da karanci tushen girma da kawaici. Turgaɗar adalci mafificiyar asuwar azanci. Nana Fatima kincir tutar so a biyayya kin cancanci. A cirace takarda ai maki baiti cikin cege da kwatanci. Nana Fatima fuziya, Nana Fatima Nana Fatima Maradiya, Nana Abid At-Tuzakiya, Nana Ima Bintu Adiya, Nana Sajida Ashamsiya, Ya Hawraul Insiya, Nana Tawbat Ya Ahawaziya, Zahara Zakira Zakiya, Saniha Sadika Aliya, Nana Fatima Bintu Nabiyo ta aliyu abalatura ku aminu alam waka mai ta kama da haibaru mai tawassuli da biya ta dafa da nake ga ahalalu na ka daureina da tsantsar son fati fauziya fati fauziya. Sayyiduna Ali ya zaman ku da bintu Adiya, yace zaman mu da ummu Abiha ba cuta ba. Zaman yan aljanna muke da Fatima Adiya, nana hakuri da biyayya, nana tausayi kaiya, nana watai jaya. Nana Fatima mai kunya mai kyan gani ga mai duniya, kamar ta kamar an tsaga kara da Annabi Khairul Bariya. Abida Sajida Ummul Hasan Hussein Aliya, Ummul Hasan Salihina Hussein Al-Masanna, Ya Ali Zainal Abi Kirul Hadimina, da Ja'afarul Musadi, Musa Kazim Ayyubuna, da Rida Ali Adimina, da Ali Al-Hadi Nazana, da Muhammadu Jawadina, da Al-Hasan Askarina, Mahadi mai zamanina, da Hasan dare da rana. Nana Fatima. faɗi ma tusoka ce ta cikin jikin ya mara ga tummin ne faɗa ce ta kairul alamina mana aza ha faqad azani inji maso ina mana azani faqad azalla manta babu fira da uban gidan sai shine Muhammad rasulullahi as-sadiqul wasal mai gaskiya abun gaskatawa bil taslimil haqu ya shahida ya makiya ya mauluda ya madaniya ya wasila wa sayyida wakiya sa'ida ta jiba zuriya nuratu ainin nuriya ya babal khairi adiya jannatul arifin zakiya kullu shurafa wa aniya kullu shurafa wa aniya nana hujjatullahi ala nasi abariya Muhammad Rasulullah batula margatun ne ta wasili a gurin Allah da bai'atin da nayi wa Allah ya zama wasilar sazuwa da annaba a duniya da kiyama badan na dabi'a ta badan taron kureisha wasara abuna ma'azuta mata na ta mayyorin tafiyar isa cike jira santa fatima bintu nabiyullahi ta yi shiru cikin ke kwanta masu gori a ganta babu sutura a ganta fatima ma mulki da sa Zaba ban hawaya sun kan warayo a kusurinta Faɗi matai da waya kurin rasulu ban bangata Tana isa ta ji albishir nisa ko daga madogarta Ligar girma alfarma zinare ne aka sarma Loko-loko har ma to chicken tadala super legenda ansansa tai shiga shigar albarwa da maka san fadawa bayyin kan zuwan albarwa nan fa sai fatima ta kallo ya abu maso sai ta zama to kama da wata a cikin taurari kuma batan baya suna shafar ta suna adina kika sama Fatima anan tamba da naman wai imani ya ce nama kari ma azuma kari ma azuma Fatima Alawiya Nana Fatima Maradiya Nana Fatima Tuadiya Ya Haura Ul-Insiya